عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم لحدي شاب يقول تنزل هجرة هجرة دبوا لها تدريه دون 40 دقيقة دي دي دا بيو قوتهم أغسط ميلادية دبوا بيو دا أشرة سامو تشغبا دا سورارا فسر ديوان مولا موسى ابن قيدتي شاب إبراهيم يس رضي الله تعالى عنه وناج كين إذن إكسير السعاداتي في مدي سيد السعاداتي صلى الله عليه وسلم أشكين حرف العيني أبركم بدا نحو المرابي المو شهو يوزام تاشي بيتنا أشرن دشدا ويركبوا أحيانا جوادا ومرة معلم عمر الفاروق ومعلم إبراهيم شيهي زي جامنا كراتن ديواني معلم محمد بشير يوسف زي جامنا بكين ديواني شيهي مو شيخ إبراهيم منصور إمام كدونا زي منا فسا أكرمك الله بسم الله
الله لا إله إلا 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 الله
الله والله لا إله إلا الله
الله لا إله إلا الله
يا الله لا إله إلا الله
الله لا إله إلا الله
يا الله لا إله إلا الله
الله لا إله إلا الله
يا الله لا إله إلا الله
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 لم يتورع عن هلال ولو هلال الله لا إله إلا الله
الله لا إله إلا الله
لم تلفي في غالب الوقت يشبه
الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله
ولم يتورع عن هلال ولو هلا ولم تلفي في غالب الوقت يشبه
الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله
يركب أحيانا جوادا ومرة
الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله
راجلا يتبلغ
الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله
والركاب آية جوادا ومرة إمارا وهينا راجلا يتبلغ
الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله
في الملبوس والطيب فارهم
الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله
جاليس أقوام ونزوات ترفع
الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله
ذلك في الملبوس والطيب فارهم جاليس أقوام ونزوات ترفع
يوليه مرة
ومحاضا وككد فرشان حرفه
الله لا إله إلا الله
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 الله لا إله
الله لا إله إلا الله
الله لا إله إلا الله
أقر المسكين يدعو جميعهم الله لا إله إلا الله
الله لا إله إلا الله
لله مولى الخلق ذا الخلق يجمعهم
الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله
وأقر المسكين يدعو جميعهم وبالله مولى الخلق ذا الخلق يجمعهم
الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله
الله لا إله إلا الله
الله لا إله إلا الله
التصفي الدار العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الفاتح لما خفي من معاني الألفاظ والشكر له على ما من به علينا من مصاحبة الأيقاظ والصلاة والسلام على سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم
القائد إلى داءة مولاه بما وآمن اللين والإقلاز وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين أتنوا بالعلم تعلما وتعليما حتى كسر فيهم العلماء والحفاظ أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
زام تشغب هذا سناء أرم ودمك فقري واتي كنت إتتشسو ييام منزا الله صلى الله عليه وآله وسلم مولى مشي إبراهيم رضي الله تعالى عنه وارضاه عن النبي امين واتو تون افركون حرفين يا غيا منا دو ون حسكي النبي كيتنا مي
صلى الله عليه وسلم
تون daga taurari wata rana walqiya yana cewa iza ba adawul badri miltu lizikrihi
صلى الله عليه وسلم
duk sanda hasken wata ya walqa sai in karkata ya zuwa ga ambaton annabi
sallallahu alaihi wasallam
kaga sabanin mu yanzu a ce ah yau wata yayi haske shi ya ce wani wata kuma bayan aro aka bashi ai hasken na annabi ne
sallallahu alaihi wasallam
shi su taurari fa asalin su sunayen annabi ne
sallallahu alaihi wasallam
duk sanda ka daga kai kaga taurari to sunayen annabi ne dukansu duk sanda kaga wata sifan annabi ne rana zatin sa ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shine shiwa radiyallahu ta'ala anhu arbahu annabi ayi yake wato yana so ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa a cikin zuciyar mu ya dasu shine har ya dauko mana hotan sa gaba 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 sannan ya hada shi chip chip ya aje mana a cikin madubin zuciyar mu ya ga ya mana irin girman manzo Allah sallallahu alaihi
wasallam
sannan ya ga ya mana kuma irin kwarjinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai ido bane kawai ke ganin shi ba mai ido bane kawai ke ganin shi duk girman bawa duk kasaitar sa duk mulkin sa duk ilimin sa duk kudin sa sai ne ido ne zai gan shi amma shi girman Annabi sallallahu alaihi wasallam har makaho yana gani
sallallahu alaihi wasallam
faqad kana khairul khalqi fakhman mufakhaman
sallallahu alaihi wasallam
idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wuri idan mai ido ya gan shi to zai ji idan ya cika da wani babba ya zai gane idan sa ya cika duk yawan jama'ar wurin ba zai ga kowa ban ba annabin ba
sallallahu alaihi wasallam
in kaga an zuri ana gane wannan da wancan da wancan da wancan annabi ne bai zo wurin ba in annabi yana wuri ba a gane kowa
sallallahu alaihi wasallam
ba a gane kowa zakar shi bara yana fadi ala kulli halin la ara ghair ahmadi ya kowane hali ka ganni bana gani in ba annabi ahmadu ba sallallahu alaihi wasallam akwai inda ma zaka je na cewa wai zaka ganmu a jirgin sama muna tafi ga turawa yace wallahi duk bana ganin su
yes
manzo Allah kurum nake gani
sallallahu alaihi
wa alihi wasallama saboda ka ruwan sama yana zuba annabi
sallallahu
alaihi shi yake tunawa hasken wata hasken rana walqiya abarqum badana wal marabi yal ma'u fahab limran izil ma'ul barqu yadmu
sallallahu alaihi
to shehu radiyallahu ya ga mana irin girman kokon kan Annabi sallallahu alaihi wasallam wa hamatuhu uzma ya ga mana irin yanayin gashin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba tsifaffe bane ba dunkulalle bane lisha'rin tarajjulun sannan ya ga mana yadda kwayar idan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yace mana yankan ramin yana da tsawo kwayar tana da girma bakin baki farin fari sannan akwai jajaja a cikin bakin akwai jajaja a cikin farin wa anjalu ainin ahdabu shafri wasi'un jabin rasulullahi yana da yawan gashin makiftai yana da yawan gashin gira yana da fadin goshi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan wa adaju ainin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai gadagadan idanuwa addu'ujatu shiddatu sawadil ayn shine addu'uja wato mutumin da idan sa yake da girma farin yake da haske bakin yake da duhu shi ake kira adaju to annabi kenan yasa babu wani tsagera da zai iya hada ido da shi duk tsagerancin mutum to idan ga Abuja ran da annabi yazo karban wani ba kauye bashi kasa hada ido da annabi duk rashin kunyarsa sun kuya wai saboda idan ba iya hada ido da shi
sallallahu alaihi wasallam
ka san dalili ya ga Allah duk idan da ya ga annabi ma a yanzu duk idan da ke ganin annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga duk wani mara kunya kai ba ma mara kunya ba komin girman mutum ba zai iya hada ido da kwayar idan in ya kalle ta zai dole ya sunkuya to shine shi radiyallahu anhu duk ya ga mana irin tsawon karan hancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa aqana wa aqana yani aqanal irnin mai tsawon goran hanci
sallallahu alaihi wasallam
sannan ya ga mana fuskan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kewayayya ce wajhu daha mudawwarun wai fa dai yana yi ne domin shi bai so almajirin sa ya karkata zuwa ga wani wuri ba annabi ba sallul hazl waqfu muhammadan sallallahu alaihi wasallam to shine ina ta kawo mu yana koro mu yana nuna mana hoton shi kun ga idan shi kun ga hancin shi kun ga kumatin shi kun ga gemin shi walihiyatuhu kassal
sallallahu alaihi wasallam
gemin annabi mai kauri ne ba siriri bane kuma ba duguzunzun ba a ya hadu ya yi liblib ya yi chip chip kuma matsakaici ne shi yasa mun fadi cewa hankalin bawa yana cika daga daidai inda tsawon gemin annabi ya tsaya in ka kuskura gemin ka ya wuce gemin annabi to daga inda ya wuce daga nan rashin hankalin ka ya fara warai kuwa dogon gemu yana gwada dogon hauka dogon wauta tsawon rashin hankali shi ne ma sannan ya gaya mana irin wuyan annabi sallallahu alaihi wasallam wajidu rasulillahi yushbihu dunyatan wuyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kama da irin wuyan gunki ko ya tsana
sallallahu alaihi wasallam
saboda cika da tsayuwa da kyalli da sheki sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan ya ga mana irin girman kafadin annabi sallallahu alaihi wasallam wa mankibuhu a'zim bihi wa izamuhu dikhamun wa rabbul kaddi dahal murafa'u
sallallahu alaihi wasallam
kafadin annabi manya ne idan ya shiga cikin mutane ko sun kai 1000 daga nesa shi zaka fara hangowa
sallallahu alaihi wasallam
kasusuwan sa gwaba bane
sallallahu alaihi wasallam
dantsan sa mai kauri
sallallahu alaihi wasallam
duk wani joint na jikin sa babba
sallallahu alaihi wasallam
shine azimu karadis
sallallahu alaihi wasallam
jam'in kurdusu wato guyuwa guyuwar hannu guyuwar kafa kafada idan sawu na annabi manya ne
sallallahu alaihi wasallam
kirjinsa ne fadi sallallahu alaihi wasallam wasi'un jabilu rasulillahi wal khulqu awsau yana ji a wasadrun muwassau wasadrun muwassau annabi yana da kirji mai yalwa mai fadi to bayan duk ya gama koro mana wannan ya ga mun samu natsuwa akan sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam mun so shi sosai mun kaunace shi muna ta maulidi muna ta salati gare shi muna ta tafakkuri a cikin sa muna ta neman sa a cikin ruwan sha a cikin abinci muna neman sa a cikin ƴaƴan mu muna neman sa a cikin matan mu muna neman sa a cikin dukiyar mu muna neman sa a cikin rayuwar mu sai ce to yayi daidai yanzu bari in gaya muku kuma irin halayen
sallallahu alaihi wasallam
sai ce mana wa ahlamu khalqillah
sallallahu alaihi
a أعدل خلقه من الناس أصخابا من الناس أشجو
صلى الله عليه وسلم
تندا ناجنيوكو ناتربيانشيوكو أكن كاون سفوهن أن صلى الله عليه وسلم كن هاوكي كن ديديتا كن سوشي سبوري كيو تو بارين غيا مكو كما دبيو أنسا ya ce mana yafi dukkan halittan Allah juriya yafi dukkan halittan Allah hakuri sallallahu alaihi wasallam yafi kowa adalci sallallahu alaihi wasallam yafi kowa kyauta sallallahu alaihi wasallam shine zai ma kyauta in tai ma nauyi ka kasa dauka sai ya dauka da hannunsa ya ce mu je in kai ma gida sallallahu alaihi wasallam kaga sabanin mu ne yanzu ne ma kyauta ka kasa dauka in ci ha ba rage mana ka rage ni ka samu amma annabi bai haka in annabi ya ma kyauta tai ma nauyi sai ya ce barin daukan ma shi ya baka kuma shi zai daukan ma kuma in an je gida an yi aje maka ya zauna da kai a kujerar kai ɗebo ruwa a randar kai ya baka ci na baka lafiya sallallahu alaihi wasallam ya wuce abin shi sallallahu alaihi wasallam sannan bayan kyauta idan annabi ya ma kyauta ka zo kai mai maula matarka ta haihu ko za ka yi aure ko kudin haya ko wani hali ko ɗanka ba lafiya idan ya dauko ya baka wani ya fado dakin in ya kalle ka ya kalle shi za a dauka kai ka bashi wallahi idan za a ga ya fi ka farin ciki ya tarahu iza ma ji'tahu mutahallilan ka annaka tudihi allazi anta sa'ilu zaka ga fuskar sa tana haski tana sheki ya fi ka murmushi ya fi ka jin dadi shi da ya baka murmushin ka da jin dadin ka da walwalar ka bata kai shi jin dadi ba in annabi yana kyauta fa ƙara haske ki wallahi malam ƙara haske zaka ga yana kyau yana haske yana jin dadi sabanin mutum yana kyauta ga yana batare yana ji kamar yana bata zuciyar shi kamar yana ya ga zuciyar shi wani buzu ne yana almajiri ya zo ya bara buzu yana kirga kudi ya koma lungu yana ashe almajiri ya hango shi sai almajiri ya biyo shi yana roƙon shi sai buzu ya juya sai almajirin ya biyo shi buzu ya juya almajiri ya biyo shi dubu dubu yake kirga da ga almajiri zai hana shi kirga kudi sai ya laluba aljihu ya laluba ya laluba sai ya ga 500 sai ya tsaki sai ya sake laluba ya ji 200 ya tsaki ya laluba wani wuri sai ya samu 50 sai ya dunkule ta sai ya jefa wa almajirin da almajiri ya dauka sai yana godiya yana jin dadi yana godiya shi tabi mun baka saboda Allah da annabi amma zuciyar mu kamar wuta mun baka saboda Allah da annabi amma zuciyar mu kamar wuta to gani shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana kyauta zuciyar sa wani kankara wallahi ya taba yin kyauta an kawo masa a rayuwar sa ba ta kawo masa kudi mai yawa kamar rana yace a kawo shimfida a kawo tabarma ya kalle su yace a zube su a wurin aka zube ha ba malan din tsaki yana mika din tsaki ga cikin gida fa ba labari yana rabo yana rabo wani ma an bashi sai ya kewayo sai sabbaci ya rasulullah wannan ka bashi ce kai man kana neman kari kewayo ya sake bayarwa ana gama rabo sai ga wani ya falfalo a guje yana zuwa ya fadi ga yace ban samu ba yace je ka ci min bashi abinda kake bukata ka ci bashi in na samu na biya da Allah ka ji wannan da Allah in ni ne ne kyauta ya kare ka zo me zan ji su kake in baka raina ko ha gaba amma annabi cikin farin ciki yace kaga abinda nake raban ya kare amma je ka abinda kake da bukata ci bashi na biya sai na umuri ci ha ba ya rasulullahi ya zaka dora wa kanka abinda Allah bai dora maka ba abinda kake bar wannan ya kare a ga yawa mutumin nan kai malam tashka ban wuri sai annabi ya bata ransa har wanda suke zauna wurin suka ga alamar annabi bai ji dadi ba wani balaraban kauye yana gefe yace ya rasulullahi kai ta bayarwa kai ta bayarwa kar ka ji tsoron talauci matakar taskar Allah ba ta karewa abba annabi wani kalle shi ya murmushi yace bizalika umirtu sallallahu alaihi wasallam yadda ka ga mu haka aka umurci sallallahu alaihi shine shi yake cewa wa askha ahlamu khalqillahi a'dalu khalqihi minan nasi askha bal minan nasi ashjaw sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yi ma kyauta sai ka manta da babanka sallallahu alaihi wasallam da yawa safwan ya ce duk duniya ba wanda nake ki kamar shi amma saboda ungo sai da aka waye gari duk duniya ba wanda nake so kamar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana janyo halittan Allah zuwa ga Allah ne ba da wa'azi kawai, kamar yanda malamai suke, malami zai ta wa'azi amma a kawo dani, a kawo buhunhunan kuɗi, a kawo, amma shiru manzo Allah ba haka yake. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiran halittan Allah, wani ma ba da wa'azi ake kiran shi, wani da hakuri zai yi wauta yi wauta sai annabi ya kalle shi murmushi sai ya ji zuciyarsa ta karya, wani kuma zagi zai sai annabi ya yabo, wani zai jefa annabi ne da dutse sai annabi ya dauki fara sai a saka kudi a ciki sai a jefe shi ya dauka a ci akwai kudi a sai nono a dama sallallahu alaihi wasallam kaje sai hakura. Akwai wanda ana yaki ya zara tukun ya daga annabi ya ngoshi, manzo Allah ya ce wani yana wai goyi annabi ya ce hadda kai sai ya jefar da takobin kawai ya ja dokin sa zai fita, aka ce ya lagarta ya ce wallahi ba zan iya fada da shi ba dama bai ganni ba, ya ce wallahi in ba abinci gidana shike ba, wallahi in ban da abin kashewa shike ba, wallahi wannan shine gata na san zuciya ta kawo ni wurin nan tunda ya hada ido da ni wallahi ba zan iya kasa ba. Akwai wanda zai cuci annabi bai da lafiya annabi ya je ya gaishe shi, Safwanu an bashi raƙumi 100 yana mamaki ya zo ya godiya annabi ya ce menene raƙumi 100 kuma ga 100 ƙara ya fashe da kuka ya fita yana share hawaye ya je tare iyali yana da dangi ya ce wallahi mutumin nan annabi ne, wallahi wannan kyautar in ba annabi ba ba mai iya yin irinta, da Allah ku je ku mun godiya. Suka zo annabi ya ce ya wahalar da ku me raƙumi 200 ga 100 ku fi shi da shi ba sai gashi a guje wannan asli mu fa inna muhammadan yudiya da amalla shafaka. Saboda haka yan uwa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ma abocin kyauta ne sannan bayan kyauta kuma yafi kowa jarumtaka, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yafi kowa jarumtaka. Wala me tawarra da sunan Allah mai rahama mai jin kai tsiran Allah ya tabbata bisa annabi wanda yake mai girma, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba kyamar cin halal ba, ko da kowannan abinci na halal ya yi daɗi, walam ya tawarra bai taba yin kyama ba, shi ne wara'u tsantsayin kyama a ce a wannan naman dawisu ai sai sarakuna, wannan naman talatulu ai sai sarakuna, wannan irin kaji kamar yadda sufayin da suke kamar shi Ibrahim yanzu sufi bai iya cin wani abu in ba ya ga wani ɗan menene ake kanzo ganye ɓawon kabewa ruwan taɓo shi suke sha, riga kuma a kyakkyace da shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu har da wannan nabi amin ya ce ba haka sufanci ke ba, ku ci komai yana halal, shi abu komai rashin daɗin sa in haramun ne guba ne, komin daɗin abu in halal ne ka ci ibada ne, saboda haka sufanci ba wannan bane. Laysa tasawufu lubsu saubi wal khalaqi bal tasawufu husnu santi wal khulqi,
yes,
saboda haka kar ku yi wannan. To amma da haka ake, to shi shehu manzo Allah ke koyi da shi, manzo Allah walam ya tawarra an halali ba zai ci wannan yana abincin sarakuna bane, in ya samu abinci mai dadi ya ci, in ya samu mara dadi ya ci, haka annabi ke manzo Allah bai da zabi duk yadda Allah ya haka yake, har ma yana cewa man tawarra an halalin waqa'a fil harami, duk mutumin da ya ji kyaman cin halal to zai fada cikin haramun bai sani ba, kamar yadda aka dinga yi zamanin baya.
Walau hala
ko da ko wannan halal ya yi dadi, ko da ko wannan abinci na halal ya yi dadi, an gane ko? Ko kuma idan abin sha ne ko da ya yi zaki, walau hala abincin halal annabi yana ci, ko ya ji magi, ko ya ji magi ya ji nama annabi, ko ya yi zaki in dai na halal ne annabi zai sha sallallahu alaihi wasallam. Amma kuma duk da haka ba a taba samun manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya cika cikinsa ya yi damdam a cikin mafiyarin jayen lokacinsa sallallahu alaihi wasallam. Sai da ummul mu'minin Aisha Allah ya kara mata yadda tana cewa lam yamtali a jawfin nabi sallallahu alaihi wasallam shib'an qat, cikin annabi bai taba koshi da abinci ba ko so daya a rayuwar shi mutum ya zauna ya ci ya ci sai ya ji ya zo makogoro Allah bai taba yin haka ba da yatsa uku yake cin abinci waɗannan wannan an gane ko ibahama ko wannan sababa sai wutsa haka yake tsakar abinci kuma so uku kuma ya gama ya lashe hannu in kuma abinci ya ci in an kare dama shi bai ci abinci shi kadai da jama'a yake ci in ya dan tsakara ya ci sai ringa tsakarwa yana tura mutane a baki musamman nama in ya dauko sai tura ya ci 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 musamman in ya ga talaka ya zo ko wani bawa sai ya ce bismillah annabi yana son cin abinci da talakawa ana ci yana daukan nama yana na san ka dade ba hadu ba ungo ci ci ungo ci ci karba ci kai ma ci ci wannan kaza akwai laushi haka zai rabar da shi aka gama kuma ya lashe kwana in abinci ya zube a gaban shi kuma sai ya kwashe ya diba shi har ma bayan Allah sun ce cin abincin kasa in ya zube yana sa a kankare maka zunubi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shi da kuma annabi ba a cin abinci ya ci gaban wani gaban sa kawai yake ci kuma baya zari hadama ana cin abinci mutai dinga cin abincin gaban wani ko kuma ya dinga cin loma uku uku a lokaci guda ana cin dan wake mutane suna cin daidai kai kana cin biyar biyar go wani mutum wani mai gadi ana ce mai bala bala shi mai gadin buzu ne shi ma buza ya sai hakuri shi kuma bala matarsa ce take asibiti yana so ya zo wurin wani alaji ya taimaka masa to ya zo alajin benan ya zo baya nan sai ya ga buzun buzun ya tausaya masa sai ya bashi lokaci ce ka zo lokaci kaza da buzu ya zo da shi bala ya zo sai aka yi dace buzu ya hada gari irin wannan me ake kiran shi gadamurki ko ba ka ke kiran shi ba wanda ake hada da kuli-kuli sai buzu ya boye garin shi yana jira alhaji ya fito alhaji bai fito ba ga bala bala kuma yana zaune sai yana ta hamma sai buzu ya tausaya wa bala sai dan fito daga damurkin shi da ya boye saboda tausayi sai ya kawo cokula guda biyu ya ba bala ɗaya ya rike ɗaya ya ce bismillah sai bala ya ce ai ba sai an sa cokali ba tashin farko buzu yana ci da cokali bala idan ya ɗaga hannu in ya soka sai ya taɓa kwano sai ya janyo gari ya matse sai ya jefa a baki can noma uku kawai bala ya yi gari ya kai rabi to sai buzu ya ga garinsa zai kare bala ya saka hannu ya ɗebo gari ya matse sai buzu ya rike mai hannu ya ce bala in za ka ci gari amma gari ba ya son dauka to kaji in za ka ci gari amma gari baya son damsa to gaga da yawan mu haka muke yi wallahi zaka je wuri wani kunya kai ke ji amma haka zaka yi wauta ka tashi to Allah bai yadda da wannan ba sallallahu alaihi wasallam gaban sa yake ci kuma ya tsu uku sallallahu alaihi wa alihi wasallam to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walam tulfihi fi galibil waqti yashba'u mafi rinjayen lokaci ba za ka samu annabi ya cika cikin sa ya koshi ba kuma annabi yana zama a ƙasa ba shimfiɗa in ya zauna a ƙasa kuma ya ci abinci a ƙasa ɗin kuma kamar yadda muka faɗa bai cin gaban wani gaban sa yake ci amma abincin da annabi ya fi so shine nama a cikin abinci ya fi son nama a cikin abin sha ya fi son nono sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan annabi yana son naman kaji yana son naman tsuntsu musamman wanda aka farauto sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi bai san albasa bai san tafarnuwa kuma saboda warin su annabi bai so ya shiga cikin jama'a ana jin wani yanayi haka bai so mu kanmu ya hana mu idan zaka shiga cikin jama'a to ka kiyaye kar ka dinga in kana cin tafarnuwa to ka dan zauna a gida har ta gama yi maka amfani idan mutum yana shan sigari kar ya sha sigari ya shigo cikin jama'a haka nan duk wani abu wanda zai iya damun zuciyar wani manzo Allah bai so ana so mutum ya koma gefe je abubuwan da zai yi in ya gama ya tuba ya shafa turare ya shigo jama'a wannan shi da Allah amma ba a so mutum ya je sha wani abu wanda in ya shigo mutane za su rika cutuwa da warin abu amma annabi bai taba cin abinci a kishin gida ba ko bai taba cin abinci a kwance ba har ma yana fadi ana la akul muttaki'an ni bana cin abinci a kishin gide sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi bai taba kyara abinci ba saboda tsani ko saboda yani ko saboda gishiri yayi yawa ko saboda yaji yayi yawa in annabi ya dauki abinci ya sa a baki to sai fa ya wuce sallallahu ba zai dawo ba sai dai in ya ci din sai ya dauki ruwa sai ya sha sai ya ce alhamdulillah amma bai taba tofar da abinci ce ba dadi ko gishiri yayi yawa ko yaji yayi yawa wanda tayi abincin kuma in ya ci wannan lomar ta wuce sai ya ce Allah ya ciyar da ke daga abincin aljanna sallallahu alaihi wasallam haka yake yi sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda haka annabi yana cin hadiya amma bai taba cin sadaka ba yana cin hadiya saboda hadiya ana ba sarakuna shi kuwa sadaka almajirai ake ba annabi kuma ba almajiri bane sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan annabi bai taba cin abinci mai zafi ba yana cewa innahu ghayra zi baraka abinci mai zafi bai da albarka sannan idan annabi ya ci abinci ya kare ya wanke hannu aka dauki bayan ya lashe hannunsa ya wanke sai ya ce alhamdulillahi allazi yut'imu wa la yut'am manna alaina fa hadana wa at'amana wa sakana wa kullu bala'in hasanin ablana haka yake cewa a wata riwayar kuma idan aka kawo annabi abinci farko abin da yake cewa bismillah idan ya kare sai ya ce alhamdulillahi allazi at'amana wa sakana wa sawwagahu wa ja'ala lahu makhraja wata wani kaulin an ce idan aka kawo annabi abinci sallallahu alaihi wasallam bayan ya kare an dauke akushin ya sidi hannunsa ya wanke hannunsa sai ya ce alhamdulillahi hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi ghayra zi makfiyin wala muwaddaun wala mustaghnan anhu rabbuna ko rabbana haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sannan annabi yana da kula irin yadda kake aje kula a gidanka saboda baki to annabi yana da kula saboda baki amma kula saboda girmanta katti hudu ke iya dauka abincin baki ne annabi yana girmama bako sosai yana da kula ya sa ma an mata marki guda hudu a jikin sai majiya karfi in aka zuba abinci suke iya daukar ta ana kiran sunan wannan kular algarra'u sunan ta kenan algarra'u so da kan kana so kai koyi da annabi kana iya neman wata kula babba mai tsada ka sa mata garrawo ba ko da yaushe za a fito da ita ba sai bakin da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ka san baki kala kala akwai bakin da za su zo dan business akwai bakin da za su zo dan neman aure akwai bakin da za su zo dan wata harka akwai bakin da saboda annabi suka zo to wannan kula su ci sai har ka ba su abinci a ciki kuma sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai taba cin abinci akan tebur ba baya cin abinci akan tebur ya ce a sarakuna ke cin abinci ni bawa ne na Allah saboda kai annabi a ƙasa yake yin shimfiɗa ya ci abinci a ciki amma baya cin abinci akan tebur kuma idan ana cin abinci yana tashi da kansa ya dan zuba ya zuba ma wannan ya ɗauko ruwa ya kawo yana hidimta kansa yana hidimta waɗanda suke cin abincin tare in aka yi masa magana sai ce sayyidul qaumi khadimuhum shugaban jama'a shine mai musu hidima shugaban jama'a shine mai musu hidima mu kuma yanzu ai kaga na zuri ba kamiya nake ban dinga mazurai eh dan a gane ni ne babba ko ba haka ake ba kana mazurai kana zare ido ko ana ma hidima ana to annabi ba haka yake Allah ya gyara halayenmu amin Allah ya gyara halayenmu amin sannan idan aka ƙara cin abinci annabi yana daukan abinci yana sa musu a baki yana daukan nama haka ruwa an kawo ruwa so uku annabi ke zukar ruwa baya yin numfashi a cikin koko in ya zuka sai ya cire sai ya numfashi sai ya zuka sai ya cire sai ya numfashi sai ya zuka sai ya ce alhamdulillah sai ya ba na daman shi duk abinda annabi zai yi da dama yake fara in zai sa takalmi da dama yake sawa in zai ci abinci da dama yake ci in zai shiga masallaci da dama yake shiga cikin masallaci in zai shiga banɗaki da hagu yake shiga sai ya fito da dama in zai shiga masallaci ya shiga da dama sai ya fito da hagu to haka nan idan zai mika abu da hannun damansa yake fara ba to idan zai bada haka yake rabawa almajiransa abin sha na kai masa magana sai ya ce saqil qaumi akhiruhum ya rasulullah ka fara sha sai ya ce me shayar da jama'a shike sha a ƙarshe sha kai ma sha kai ma sha kai ma sha sannan an gama sai annabi sai shi sallallahu alaihi wa sallam har sayyidina Anas yana cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasqi ashabahu fa qalu ya rasulullah law sharibta fa qala saqil qaumi akhiruhum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in za a sha wani abin sha yana fara ba sahabbai sai ce ya rasulullah kai ya kamata ka fara sai ce a wanda yake shayar da jama'a shi ya kamata ya sha a ƙarshe haka zaka ji yana cewa almu'minu man bada bi nafsi mu'mini shine wanda ya fara da kansa to malaman zahiri idan suna so su yi handama da baba kere in aka kawo zakka ko aka kawo wasu kudade masu kauri sai ga dane to assalamu alaikum yan uwa kar amanta annabi ya ce almu'minu man bada bi nafsihi sai jibu da ni chusa aljiu ba haka annabi ke nufi ba duk aikin alheri mu'mini ne yake farawa kamar yasa wani yayi amma aka kawo kudi ko wani alheri ka fara ba talakawa ka fara babba mabiyan in yayi saura sai kai kuma ka samu in bai saura ba sai ka sallame su amma ka kwashe rabi ka sa aljiu kana almu'minu man bada bi nafsi sannan kuma a ci gaba wanda bai samu to shikenan yan uwa wanda bai samu bai yi hakuri haka Allah ya tsara ya nan shirye yake ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ba haka yake tafiyar da al'amuransa ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma idan annabi ya sha ya rage sai sahabbai kuma su sake karba saboda neman albarkashi ko da yaushe in ya sha in suka sha ya sha daga ƙarshe to in ya rage sai ya mika wanda yake damansa sallallahu alaihi wasallam har ta kai wata rana annabi yana zaune akwai wani yaro saurayi haka a daman shi ga manyan sahabbai a hagu bayan an sha annabi ya karba ya sha da ya duwa sai ga wanda yake daman shi yaro ne saurayi ne waɗanda suke hagu kuma manya ne sai Abubakar sai annabi ya kalli wannan saurayi da ya kalle shi sai ya tambaye shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa za ka yi min izini in fara ba iyayenka din shin ko za ka yi min izini in fara ba iyayenka waɗannan da suke tare da ni saurayin nan ne ya shiru annabi ya ce da kai nake magana ata azin fiya an udiya haulai ko za ka yi min izini in fara ba waɗannan saurayi ya ce la usiru bi nasibi minka ahadan wallahi rabban da yazo min daga wurinka ban yadda a ba wani ba nace wannan saurayin ina ji ko ni ne Allah ya ga kana da ni je wannan saurayin ai ba zan yadda ba ai annabi ne ya sha ba in ce na yadda bayan iyayen nawa da su suka gwada min cewa ga yadda yake kuma yau Allah ya datar da ni ai karba zan in zuke shi sai an yi da gaske to sai wannan saurayi ya ce wallahi ya rasulullah ya rabban da yazo min daga wurinka ba zan zabo wani a kaina in ce ya fara ba tunda Allah ya tsara dan yau ni ne a dama a ban kaya na kurum to walam tulfihi fi galibil waqti yashbau abdullahi dan abbas ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitul layali al mutatabi'ata dawiyan huwa wa aluhu la yajiduna ashan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana kwana kwanaki da yawa da shi da iyalan gidansa suna jin yunwa ba samu abincin dare ba sallallahu alaihi wa sallam sannan masruku ya ce wata na shigo wurin sai da Aisha Allah ya kara mata yadda sai ta ce a kawo min abinci bayan wafatin annabi nazo na ziyarce ta na gaishe ta sai ta gaya wa hadimai ta ce su kawo min abinci da suka kawo min abinci sai ta ce ma ashba'u min ta'amin fa asha'u an abki illa bakitu wallahi ban taba cin abinci ba da na so ne kuka yin sai in fashe da kuka duk sanda na ci abinci sai na yi kuka sai masruku ya ce mata saboda me kike kuka sai ta ce azkuru lahalal lati faraka alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya wallahi ma shabi'a min khubzin wala min marratayn fi yawmin bayan wafatin annabi sai duniya ta zo ta shimfudu ka duba yadda muke cin abinci baja baja to duk sanda na ci abinci na koshi wallahi sai na yi kuka yace saboda me tace wallahi annabi nake tuna bai taba koshi da abinci so biyu a rayuwar shi ba bai taba koshi da abinci so biyu a rayuwar shi ba ya ci da safe ya koshi ya ci da daddare ya koshi bai taba yi ba mu kuma yanzu gashi nan muna ta koshi sai da Aisha tace ma shabi a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min khubzi sha'iri yawmain mutatabi'ain hatta qubida manzo Allah bai taba koshi da gurasar sha'ir ba a kwana biyu a jere har Allah ya karbi ransa to shine shehu ya gaya mana nan walam tulfihi fi galibil waqti yashbau ka san dalili koshi wuta ne yunwa haske ne
na'am
koshi wuta ne yunwa haske ne annabi yana faɗa hadisi yana cewa ahlul shibai ahlul ju'i fil akhirah ma'abota yunwa a duniya sune ma'abota koshi a lahira masu koshin nan a duniya sune masu jin yunwa a lahira a wata riwaya ashba'ukum fid dunya ajwa'ukum fil akhirah masu koshin ku a duniya sune zasu ji yunwan ku a lahira saboda haka ne wanda daga cikin arifai yake cewa jawwi'u anfusakum li walimatil firdaus ku dinga jiyar da kawunan ku yunwa saboda walimar da za a jannatul firdaus idan kai kuskura ka koshi aka zo ruwan walima ya zai sai dai kai ta wani aboki na ya ji ya ci to ko nama babu ni ya kuka ya koshi aka gaice shi walima ya ga kaji ya ce aboki na ina zuwa ya tashi shiga ban dake tura hannu a baki ya dinga amai da ya ga awai ne ya fito ya ce ha haka kai yadda ai ba zai zai walima ya rade ya ci to na koshi kawai da haka wallahi hannu ne zai cusa a baki yi amai tukuna ciki ya samu sassauci to shine shi wani arabi yake cewa kai jawi'u anfusakum li walimatil firdaus ku jiyar da kawunan ku yunwa saboda ku barwa inda za ku ci abincin walimar da za a jannatul firdaus wannan fadi isharu ne kar ka dauka yunwa wannan da ake akwai mutanen da sun koshi a duniya za su koshi a can akwai wadanda sun ji yunwa anan a can ma yunwa za su ji wallahi so a gane karatu an gane ho saboda haka shi koshi abin zargi ne yunwa kuma abin yabo ne amma koshi kala biyu ne haka nan yunwa ma kala biyu ne wato koshi abin zargi shine koshin da zai sa maka kasala da kiyuya wurin bautan Allah ba za ka samu abincin ka na halal ka ci shi aka hana ka ba a duk koshin da zai hana ka tashi kai sallah koshin da zai hana ka yin wazifa koshin da zai hana ka salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam koshin da zai hana ka nafulfuli cikin dare wanda zai janyo kasala da bacci da badala da sha'awa wannan shi aka hana
na'am
haka nan yunwa ka san akwai wanda shi kuma in yana jin yunwa shi ba zai iya sallah ba Allah ko akwai wanda wallahi in yana jin yunwa ba zai je wazifa ba to dukansu biyu idan ka san cewa yunwa zai hana ka to ka ci abinci ka koshi in ka san koshi zai hana ka bauta Allah ka bar shi saboda haka wannan shi ne ma'aunin an gane ko koshi wanda zai sa ka bauta wa Allah wannan Allah ma ya umurni da shi ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salih ya ku manzanni ku ci daga halal dada dan abubuwa na abincin halal ku ci kaji ku ci talotalo ku ci dawisu na halal sannan wa'malu salih ku tashi ku yi sallah ku tashi ku bauta wa Allah saboda haka ya kamata ga mumini ya zama yana auna cikinsa kar ya zama kawai duyi ham 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 manzo Allah ce ma mala ibn adam wi'a'an sharran min badani ma mala ibn adam wi'a'an sharran min badani dan adam bai taba cika wani koko ba mafi sharri da ya kai kokon cikin shi ba wani koko mafi sharri da zaka cika da ya kai kokon cikin ka yana cewa hasabun adam luqaymatin yuqimna sulbahu fa in kana wala budda fa sulusun li da'amihi wa sulusun li shurbihi wa sulusun li nafsihi in babu makakai dole sai ka ci abinci to shikenan ka raba cikin ka uku ka raba cikin ka uku kaso daya abinci kaso daya ruwa kaso daya iska amma kar ka je ka cika shi da abinci gaba daya ruwa ma ba zai shawo ba sai ka huta to ina numfashi kuma kar kai wannan a bayin Allah sun yi maganganu da yawa wasu suna cewa wai la tadkulul hikmata mi'idatun muli'at ta'aman wa man qalla akaluhu qalla shurbuhu fa khaffa nawmuhu fa zaharat barakatu umrihi wa man kasara mad'amuhu qalla tafakkuruhu wa qasa qalbuhu shi yasa shi yace wa lam tulfihi fi galibil waqti yashbu duk mutumin da ya cika tumbinsa hikima ba za ta shiga cikinsa ba wanda ya cika tumbinsa da abinci haka nan wanda abincinsa yayi karanci to sharruwansa zai karanci to sai baccinsa sai yayi karanci sai ibadarsa sai ta yawa kuma sai albarkar rayuwarsa sai ta bayyana amma wanda cin abincinsa yayi yawa sharruwansa zai yawa wanda sharruwansa yayi yawa sha'awarsa za ta yi yawa baccinsa zai yawa majina za ta yi mai yawa sai dakikanci ya tabbata a tare da shi sai zuciyarsa sai ta bushe sai zama biye wani tafakkuri a cikin Allah sai dai a cikin duniya kawai wani sufi yana cewa wai ashba'u bid'atun zaharat ba'da al-qarn al-awwal koshi bid'a ce da aka farar da ita bayan karni na farko ya wuce asalin koshi ma bid'a ne inji wani sufi a gane ko amma bakar kace to shikenan tunda sufanci ne bari din shi Hassan din ya zo Kano ya zuba ilimi shi hannanmu da iyayenmu suka shiru suna ji malam masu kuka na yi da ya gama ya ce wa ma jalika kullu yawmin la akulu illa dajaja
yes
Rasul mu da ga mun bayyana shi Ibrahim an dauka sufanci wani kauyanci wani talauci wani hauka wallahi wani ma mahaukaci ne haka kawai sai ka ji an ce sufi wallahi malam saboda ya samu tabin hankali ya zama yana shan ruwan kwata sai ya dauka sufi wallahi kuma wani ya je di yayi dukun ya lalace ya ce sufi shi Ibrahim ya ce kai duk kubar wannan tunanin da shehu ya zo Kano rigarsa ta fita sarkin Kano kyau Allah mala duk inda ya taka fa ka duba Jamal Abdul Nasir ana sallama yana kallon rigar shi
yes
sarkin shugaban kasar Misra Egypt shi Hassan din yace duk wannan ilimin da kuke ji yana zuba kullun sai na ci kaza Allah mala saboda haka ka ci abinci na halal kar kai kauyanci ka ci abinci mai kyau na halal sannan kuma kar ya zama akwai hadama a ciki sannan bayan an gama cin abinci ana so a dinga side hannu ana so a side kwanan amma karka ya inda za a ce wannan komai yunwaci ne in kana da kudi sosai kana da hali ka lashe hannunka ka side kwanan amma idan iri na ne kai karkai wannan balle yan boko suna gefe Allah ba zai ga Allah sarki ya dade bai ci Allah sarki kai ku kara mai dokarin ba kake ji ba san sunna kake bi ba saboda ka karkai wannan a gaban yan boko dan wawaye ne dan boko kullun yana ganin shi waye amma ba kauye ne balle ya zo wurin yan faila an gane ku saboda haka ana so mutun ya rika yin koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cin abinci da yatsa uku sunnan manzo Allah ne sallallahu alaihi cin abinci da yatsa daya cin abincin shedan ne da yatsa uku cin abincin annabi kenan sallallahu alaihi wasallam cin abinci da yatsu duka na ne hadama ne iba to hadama ne kenan ba handa ne kenan kwarai kuwa saboda haka karka hada yatsu duka kana zaftaro abinci da shi ka kwaikwayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suna cewa al akalu bi asbu'in akalu shaytani wa bi asbu'ain akalul jababirati wa bi salasati akalul anbiya'i cin abinci da yatsa da cin abincin shedan cin abinci kuma da yatsu biyu cin abincin shedanin mutane ne cin abinci da yatsa uku cin abincin annabawa ne wannan Anas ibn Malik yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza akala ta'aman la'ika asabi'ahu salasi in ya ci abinci yana side yana lashe yatsunsa guda uku kaga da yatsu uku kenan yake ci sallallahu alaihi wasallam sannan Ahmad ya rawaita hadisi cewa man akala fi qas'atin summa lahisaha istaghfarat lahu alqas'a duk mutumin da ya ci abinci a cikin kwano ya lashe kwanan to kwanan zai nema masa gafara a wurin Allah an gane idan abincin gidanka ne kai idan kuma ka je wani wuri ne amma kana da kuɗi sosai an san ka watakila ma a wurin ma kai rabo to kalashi sai ka koya wa mutane da yawa amma wallahi in iri na ne kai kar ka kuskura yanzu za ka sa a fara zagin mutanen Allah a fara cewa ka gani yunwa suke kullum jaji-jajin cariya yunwa yake ji ka duba ni irin kwadayi saboda haka kai abin inda zai zama ya amfanar ba inda za ka janyo wasu bayin Allah wulakanci dare ne ba an gane ku Allah ya taimake mu Imam al-Ghazali ya ce wai waɗansu daga cikin bayin Allah sun ce duk mutumin da ya siɗe kwanan da ya ci abinci sannan ya wanke ya sha ruwan to za a yanta shi daga shiga wuta ƙwarai kuwa in ka ci abinci ka gama ka lashe ka siɗe ka zuba ruwa ka girgije ka sha haka na ga mahaifiyata tana yi har ina mamaki ma sai daga baya ne na je na karanto na gani cewa oho ya ce to wannan wani irin abu kenan a ci abinci a lashe kuma a zuba ruwa a ciki to ita ma da tambaye ta ce haka ta ga iyayenta suna yi kaji kuma saboda haka shine bayan Allah suke cewa man akala ma yasqidu min alkiwani wal qas'ati amina min alfaqri wal baras wal juzani wa surifa an waladil humki duk mutumin da ya ci abinci sannan yana daukar wanda ya zube a ƙasa a gaban shi yana dauka yana ci wanda ya zube akan leda ko akan tebur kake cin abinci sannan kuma ka siɗe kwanan to Allah zai kubutar da kai daga talauci da albaras da kuma kuturta sannan Allah zai raba ka da haihuwar dawawa wawan da dolo Allah ba zai bari ka haifi dolo ba walam tulfihi fi galibil waqti yashba'u shehu yace ba a taba samun annabi ya cika cikin sa ba
sallallahu alaihi wasallam
shi yasa sufa suka dauko yunwa suka saka ta cikin rukunnan walittaka guda hudu din mai neman walittaka to ya kiyaye abubuwa guda hudu na farko assumtu wal uzlatu wal ju'u was sahru suna yi wata waka wai baitul wilayati qustimat arkanuhu sadatuna fi min al abdali ma baina sumtin wa atzalin da'imin wal ju'i was sahrin nazihil gali dakin walittaka yana da bango hudu wannan bangon kawaici kar ka zama mai yawan surutu kai shuru duk abin da zaka faɗa ka auna na biyu shine kebancewa kar ka dinga yawan haduwa da mutane sai ka san su a yesu akwai mutanen da baka san su ba cutar ka za su akwai mutanen da baka san su ba halakar da kai za su so kar ka dinga yawan haduwa da mutane duk jama'a da zaka haddasa su ka san su a yesu kar ka je ka faɗa hannun su haka kawai yawan zaman fira zaman majalisa zaman dandali duk ka kaurace mu wannan a dinga haduwa a masallaci ko zawiya in ka kare wannan shiga gida wurin iyalanka kawai ka kira su su maka karatu su maka zikiri su maka diwani sauransu abin da yake hana zaman gida rashin sana'a ne da rashin aiki duk mutumin da ba karatu yake ba ba sana'a yake ba za ka iske shi rayuwar shi gaba daya ya koma yana bakin kasuwa yau gobe yana bakin titi jibi yana kofar gidan yalla bai ga ta yana kofar gidan alhaji a aji shi awa uku yana jira da carbi a hannun shi an ga saurare shi ba wulakancin da ya kai wani saboda haka shi yasa samari dole a tashi ai karatu ai sana'a rashin sana'a yana janyo munafunci idan mutum yana maula to duk abin da ya san alhaji yana son ji shi zai je ga mai saboda haka a kiyaye
amin
Allah ya kiyaye mu
amin
na gani lokacin ya kai to bismillah
wayar kawo
manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani lokaci zaka ganshi ya hau
jawadan
wato jawadan ingarman doki mai suna as-sakabu sunan dokin sa as-sakabu wani lokaci zaka ga manzo Allah ya hau doki ana kiran dokin as-sakabu na'am
wa marratan
wata rana kuwa sai ka ganshi ya hau jaki mai suna ya afuru sunan jakin annabi ya afuru ƙwarai ku annabi yana aiken shi ma kira sahabbai in annabi yana so ya kira ya ce tauka kira min wani sai ya je ya dinga buga kanshi a jikin ƙofa da sahabi ya fito ya ganshi annabi ne yake kira da annabi ya wafati sai ya je ya faɗa rijiya kawai ya afuru wannan jakin da kake gani ya fi mutane da yawa hankali wallahi malam
wahinan
wani moto kuwa
rajilan
sai kaga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama rajilan yana ciccira rajilan yana tafiya da kafafuwansa ya takallau yana ciccira annabi yana da taguwa ana kiranta kaswao yana da doki sunansa as-sakabu yana da jakiya afuru yana da taguwa kaswao wahinan wata rana rajilan sai kaga yana tafiya da kafafuwansa ya takallau yana ciccira sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan duka yana da kyau wata rana ka hauke ki makiyanka sai ko ya tsaya ce ne suna gama dariya wata ran sai su ganka kuma akan mashi to ko ya sai da keken kenan ka san makiya su kullun kai ne kawai a gaba to ya sai da keken yanzu ya sai mashin kenan Allah sarki wata sai a ganka a jeep sai kaga dirre ya baci wallahi Allah makiya ka zabe biyu eh shuru bai so koyi magana da wani ya ce ka wani ne ce kai ba shi bane shi masu diwawa ne wani ne ke muna hasada kullum ya zo na sai ya zagi wancan sai wata rana sai wani auren sai ya zungudo shi ya ce wai kai mutumin na kawai shekarar sannan ya ce ko dai bai ba wai shekarun ba ko dai bai ba an ga bushe da dariya wai Allah ya dogara abin da aka yana ba haukake a yi wato da jariri kake fara kenan sannan sai ya tuna sai ya dawo cikin hankalinsa saboda haka in kana koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi makiyanka da bakin ciki za su mutu duk mutumin da zai ringa koyi da annabi wallahi zai kashe makiyansa da hakuri haka shehu Ibrahim Adiwani yana faɗi aktuluhum sabra wallahi da hakuri duk sai na kashe makiya da hakuri ba da wani makami ko da wani zagi da murmushin nan da kaga ina yi da alheri da nake da shi zan kashe su dukan su saboda haka mai biyin Shehu Ibrahim kar ya damu da wani maki a dinga tabbata da ana buga kaza ana jefa barkono a wuta ka sauka alai ita hakuri kana bin annabi kawai
sallallahu alaihi wasallam
sanda makiyin kai ke bacci kana tsaye a gaban Allah makiyin kai yana ƙarya kana istighfari makiyin kai yana gurma kana wa annabi salati makiyin kai yana tsaye gumi da batsa kana la ilaha illallah makiyin kai yana jefa loma a makogoro kana azumi yana munshari da daddare kana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar in ya zage ka kai yabo in ka shigo taro ka ganshi kai murmushi to da wannan zaka kashe shi yana zaune gindin bishiya zai mutu bai sani ba wallahi mala ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu
amin
fa kullu bi sallana ya wahidul ahadu
amin
ya barru ya witru ya ainal muradi ajal
amin
ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu agis ubaidan wa farij karbahu abadan
amin
ya man la shabiya la waqan wala niddu antal giyasu li kulli khaifin wa jalil ya rabbu ya haqqu ya man la lahu diddu farij li ummati khairil khalqi gammahum wa la yanaluhum nasabun wa la hasadu bil mustafa al mujtaba al muqtar sayyidina muhammadun tahirul ansabi ya ahmadu salli wa sallim ala khairil wara juddadan muhammadin ali asabi sanadu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آلية قدر بلالي لازم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله